بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu wannan yammaci na Litinin 21 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 12 ga watan 1 a shekara ta 2015 na miladiya. Ci gaba da karatun mu na littafin Tajridu Tauhid al-Mufid na Malam Al-Maqrizi. Za mu tashi yau darasin mu na 22 a shafi na 65 daidai. Haka ne? Abin da ya ambata mana na baya na ƙarshen dama za mu tashi dai inda yake cewa wa amma fi janibi tashabbuhi. Haka ne? Bayan ya ce hadha fi janibi tashbihi wa amma fi janibi tashabbuhi fa man ta'azama wa takabbara wa da'a an-nasa ila itra'ihi har zuwa ƙarshe. Nan ne yayi ko? Yawwa. Akwai wasu abubuwa da na so in ambata dangane da abin da ya shafi darasin da ya gabata ƙarshen sa. Can ƙarshen da yake kawo mana min khasa'isul uluhiyya. Ko? Da yace akwai as-sujudu faman sajada li ghairihi faqad shabbahahu bihi wa minha at-tawakkulu faman tawakkala ala ghairihi faqad shabbahahu bihi har zuwa ƙarshe. Wannan akwai abu ɗaya da mun so tambihi akai dangane da kamar da malamai suna tambihi a irin wannan. Akwai abubuwa da aikata su yakan kai ga kafirci sarihi, mutum ya zama za a iya masa hukuncin cewa ba musulmi bane. Akwai abubuwan da kuma sai an samu dalili da zai nuna abin da ke cikin zuciya shine abin da ya bayyana a zahiri. Daga cikin abin da malamai sun magana akai bangaren aqida shine a cikin al-aqwal maganganu na baki akwai abin da yake sarihi ne ba a buƙatar bayani. Duk mutumin da ya yi shi kafirci ne wannan abu. Misali zagin Allah da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mutum ya buɗe bakinsa ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya buɗe bakinsa ya zagi Allah subhanahu wa ta'ala, wannan yana cikin abubuwa da suke sarihi. Abubuwa kuma da suke buƙata ayyuka ne su ma akwai sarihi, akwai kuma abin da sai an nemi fassara. Kamar misalin mutum ya jefa alqur'ani, idan aka ganshi ya jefa cikin kazanta ko cikin fitsari ko akwata, duki alqur'ani kawai ya jefa shi a ciki, to wannan shi ma kafirci ne. Mun dai mutum mai hankali a ganshi ya dauki qur'ani ya jefa a cikin kazanta fitsari ko ya bude gabansa a gaban mutane fitsari akan qur'ani, wannan kafirci ne da ba buƙatar fassara. To me buƙatar fassarar shine malamai suke maganar. Idan mutum aka ga ya jefa Qur'ani a wuta, a cikin wuta aka rura wuta sai sa Qur'ani a ciki, to shi wannan shine ke buƙatar fassara, ma'ana sai an tuntube shi ko a duba. Idan Qur'anin da ke hannunsa kalau yake ba yayyagewa ba lafiyayye ne, to wannan alama ce ta cewa jefawa da ya ta wulakanci ce. Idan kuwa ya yayyage, to sai a dauki cewa ya jefa ne saboda a kona shi, saboda halaccin a kona Qur'ani idan ya zama cewa ya yayyage kuma maimakon ai watsi da takaddun a rika tsunta su ko ina, to sai a zauna a tsugune a nutse da girmamawa sai a sashi a wuta yana konewa a hankali a hankali. Wannan ya halatta kamar da Sayyidina Uthman ya bada umarni lokacin da aka tara shafukan Qur'anin da mutane suka rubuta daga cikin sahabbai, bayan an tsaya akan al-mushaful um guda ɗaya da aka itimadi din nan aka yi da shi shine Qur'ani da aka aika garuruwa, to sauran da aka tattaro waɗanda aka samu sabani akai sai aka bada umarni a kona su, saboda kar a bar su har su shiga halin da za a wulakanta su. Dake wannan shine mai buƙatar fassara. Hakanan sun yi magana akan sujada, idan mutum ya sujada ga gunki, kawai aka ganshi ya sujada ga gunki, shi ma wannan suka ce ba buƙatar fassara, yana cikin aiki zahiri, tunda shi gunki dama ba ba wata alaka tsakaninsa da dan adam sai bauta. Ko indai an ga mutum domin ba magana yake balantana a ce an je a tambaye shi, ba hankali ne shi ba balantana a ce an girmama shi. Suka ce amma sujada ga wani wanda ba gunki ba dan adam dan girmama shi, suka ce haramun ne amma bai kai ga shirka ba, saboda tahiyyatan ne la ta'budan. Mun fahimci shi wannan? Yawa, shi a babin tahiyya ne. To kamar wannan kuma an same shi daga hadisin Mu'adh ibn Jabal, lokacin da ya dawo daga tafiya ya sujada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake ce masa a'a, sai yake cewa ai da zan umarci wani mutum ya sujada ga wani mutum da na umarci mace ta sujada ga mijinta saboda girman haƙi. To anan malamai suka ce kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce Mu'adh ya jaddada musuluncinsa ba, bai masa hukuncin kafirci ba, ya nuna abin da ya aikata haramun ne, saboda aslan bai yi shi dan ibada ba, amma da za a yi wa mutum din domin ibada to shi ma kafirci ne. Mun fahimci wannan? Amma in dan girmamawa ne to haramun ne, amma mutum ba za a kira shi kafiri ba. Waɗannan yana cikin abin da malamai suka ambata na tambihin da ya bukata yi. To za mu tashi inda yake cewa hadha fi janibi tashbih, wannan abin da kuka ji da ya gabata ya a bangaren tashbihi ne. Menene tashbihi? Kamantawa. Ai Hausa nan yau za mu dan shiga babin masu Hausa ne. Me bambancin da yace wa amma fi janibi tashabbuhi, me bambanci tsakanin tashbihi da tashabbuhi? Da tashabuhi kalmomi ne guda uku, suna da ma'anoni daban a larabci. Tashbihi daban, tashabuhi daban, tashabbuhi daban. A Hausance a suke. In an ce tashbihi shine kamantawa, ka kamanta wani abu da wani abu, kai ne mai aikin ka sa kamanceceniya tsakanin wani abu da wani abu, ka ce abu kaza yayi kama da kaza, to wannan shine tashbihi. Mun gane daga taf'ili ne. Yawwa, wani ne daban, third party ya gudanar da kamanceceniya tsakanin wani abu da wani abu, wannan sunansa mene? Tashbihi. In kuma aka ce tashabuhi, tashabuhi shine wanda Bahaushe zai ce, zamu ce masa a Hausa, a Hausance kamanceceniya. Ko kaga in an ce kamanta abu, kai wani ne daban ya kamanta. In ku aka ce kamanceceniya, abu biyu ne suka yi kama da juna, wannan yake kama da wani, wannan yake kama da wannan, a wazanin masu Hausa haka yake wazanin ma a Larabci. Shine babin mufa'ala, mufa'ala wane da wane, wannan yayi wannan ma yayi, shine ma'anan kamanceceniya. To in kuma aka ce tashabbuhi fa, tashabbuhi shine gudanar da, shine sai a Hausance ni na ce masa kamantuwa, ma'ana mutum ya gudanar da kama da shi da wani, amma ta bangaren sa shi kadai, ba ta dai bangaren ba. Idan wancan yana kama da wannan, wannan yana kama da wannan, sunansa me? Shine kamanceceniya, shine tashabuhi. Idan kuma wani na kokarin yin kama da wani, to shi ake ce ma tashabbuhi. Mun gane, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ana mu at-tashabbuhu bil kuffar, ba tashabuhi yace ba, ba tashbihi bil kuffar ba, tashabbuhi bil kuffar, kai kama, ka rika kamantuwa da kafirai, shine kokoyo. Yawa, shine kamantuwa. Yawa, ka rika kokoyo, amma shi kokoyo kai bangaren a Larabci ana ce masa hikaya. Yawa, hikaya ta fi'ili ko ta kauli, amma nan ta bangaren kama ne. Yawa, gudanar da wani abu kokoyen ne, amma kokarin kama da wani. Insha Allah mun gane wannan. Shi wancan bai kokarin ba, kai ne kake kokarin kama da shi, to shi ake ce mata tashabbuhi. Ban sani ban masu ilimin Hausa ko nayi daidai ko? Yawa, tashbihi gudanar da kama tsakanin wani abu da wani abu, wanda ba shi a ciki shine tashbihi. Yawwa, tashabuhi kuma wane kama da wane, wane mai kama da wane. Tashabuhi kuma shine kamantuwa da wani, da kokarin yin irin yadda yake, da kokoyansa. Insha Allah an gane wannan. to mun ji maganar abin da ya shafi tashbihi tashbihi shine ai kun ga shi mai shirka in kun ban manta abubuwan da malami ya kawo mana ba amma kun da ya gabata shi wanda ya aikata shirka ai girmama wani dan adam yayi sai ya kamanta shi da Allah ko to mun gama da wannan babin yanzu babin kuma na biyu shine tashabbuhi wanda zai rika kokarin ya kwaikwayi Allah ya kama da Allah a ayyukan da khasaisin Allah ne shi kadai ba wani ka gudanar ka sa shi ya kama da Allah dan girmama da kake masa ba a'a wannan kuma wani ne shi kuma yake jiji da kansa ya hada kansa da Allah to shi ake ce matashabbuhi mun fahimci abin na'am eh kaman Fir'aun da duk mai girman kai kamar da zai kawo mana nasoshin girman kai to sai ce wa amma fi janibi tashabbuhi amma a bangaren tashabbuhi yace faman ta'azama to duk mutumin da ta'azama yake jin girma wata kabbara kuma yake girman kai wada annasa ila itra'ihi kuma ya kira mutane su rika wuce iyaka wajen yabansa shine itra'i itra'i shine wuce iyaka wajen yabo al-ghuluw fil madhi wa thana'i ba mun san ai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tutruni yawa kama atarati an-nasara ibn maryama inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu la tutruni fi'lin daga itra'i ne atara'a fi'lin ruba'i ba daga tara'a bane tara'a shine abu ya bijiro amma at-tara'a ma'anarsa shine ka wuce iyaka wajen yaban mutum to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa kada ku wuce iyaka wajen yabona ku daukaka ni fiye da matsayina kamar yadda kristoci suka yi wa annabi isa dan maryama alaihi salatu wassalam ni ba komai bane bawa ne don haka ku rika cewa abdullahi wa rasuluhu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa shi ya faɗi wannan al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi ba magana akan zancen inganci tabbatacce ne to wada annasa kuma ya kira mutane ila itra'ihi zuwa ga wuce iyaka wajen yabansa wa raja'ihi da kaunatarsa ma'ana da sa fatan duk alheri daga wurin sa yake shine ma'anan raja'ihi maimakon raja'i kai wa Allah sai kai wa dan adam shine raja'i kauna ko fata kauna nan ba ta soyayya ake nufi ba sanya fatanka gaba ɗaya hope ɗinka ka sa shi a wajen wani su shine raja'i wa makhafatihi da tsoransa duk wanda ya kira mutane cewa a rika yawaita yabansa kuma a rika sa komai an banda shi ba zai yiwu ba a sa kaunatar cewa duk alheri sai daga wurinsa ko kuma a rika tsoransa ko yana nan ko baya nan kana gidanka ma kana razana kana firgita ko ya san me kake yi ai kaga wannan ba wanda ake wannan sai Allah ko to irin wannan tsoron shi ake nufi to duk wanda yayi wannan mutumin da yace ai masa fa nan zancen da muke shi yasa babu magana mu take tana da alaka da mene tashabbuhi da kai ne kai masa bai ce ba mai kai tashbihi yawa mun gane yawa mutumin da ya nema ai masa kun ga ya kamance shi ne da Allah subhanahu wataala sai ce faqat tashabbaha billahi to wannan ya kamantu ya kokoyi abin da yake haƙin Allah ne wa naza'ahu fi rububiyyatihi kuma ya ja da Allah a rububiyyarsa duk mai girman kai dama to yana jayayya ne da Allah a abin da yake min khasa'is kun san nan darasin mu karku manta tun makon da ya gabata ana zancen Allah subhanahu wa ta'ala yana da abubuwan da yake banta da su banda shi ba mai su to in ka dauki wani ka bashi kai tashbihi to nan kuma wani in ya nemi irin wannan abun ai masa to yayi tashabbuhi da Allah subhanahu wa ta'ala to shine wa naza'ahu kuma yayi jayayya da Allah fi rububiyyatihi wa huwa haqiqun bi an yuhinahu Allah wannan mutumin ya cancanci Allah ya kaskantar da shi ya wulakanta shi ghayatul hawani matukar wulakanci kun ga nan bai ce ghayatul ihana ba haka ya dauko shi daga wurin Ibn al-Qayyim daga al-Jawab al-Kafi duk da ba lafzul jalala a can cewa ya can haqiqun bi an yuhana ghayat al-ihana ko ay bi an yuhinahu ghayat al-ihana yuhinahu bi kaw fa'ilin ba nan shi kuma ya kawo haka yake a lafzin al-Jawab al-Kafi na Ibn al-Qayyim na ga mana dama daga can ya dauko wannan magana to sai yake cewa bi an yuhinahu Allah ghayat al-hawan nan bai ce ghayat al-ihana ba galibi a larabce in aka kawo gaya ana hadawa da masdarin fi'ilin ne kun gane wannan yuhinahu fi'ilin sa shine ahana yuhinu fi'ili ne ruba'i ko ahanahu ya kaskanta shi ya wulakanta shi yuhinuhu kuma yana yi shine fi'ilin sa mudari to in ana so in aka kawo gaya a ce ghayatu kaza mai galibi akan ce ghayatul ihana in ana lura da fi'ilin ne daga inda ya fito Allah subhanahu wataala ya wulakanta shi matukar wulakantawa shine ghayatul ihana amma nan sai ce ghayatul hawan dan ya nuna Allah subhanahu wataala dan wannan shi ma lafazin girmama Allah ne ba sai wani abu wanda yake duk da yake ta bangaren Allah subhanahu wataala ramukon abin da wancan yayi ne to amma bai dangana masa munanawar ba sai musamman gayata ba dan adam din da ya kai matukar sai an masa gaya na irin wannan abu saboda Allah subhanahu wataala ba wani mai girma a gunsa ballantana a ce yadda zai masa gayatul ihana sai an yi wani kokari sai an yi wata wahala amma sai aka ce gayatul hawan matukar wulakanci ba wulakantawa ba kun akwai bambanci tsakanin hawan da ihana ihanar ita ce wulakantawa hawan din kuma wulakanci da kaskanci a takaice dai me malamin yake nufi duk mutumin da yake jawo kansa girma yake girman kai yake daukar kowa ba kowa ba sai shi kuma Allah mu dauki aya wurare da yawa ya hana mutum hatta tafiya mutum yana tafiya yana wata takama yana daga kumatinsa wala tusair khaddaka shine ma'anar wannan kada mutum yana tafiya yana daga kai ko yana ga mutane kun isa ne wani yana tafiya ko sallama ba zai yi mutane ba shi ai ku ba ajin mu dai ballantana in kula ku ko haka wasu zaka ji yana fada to me irin wannan halin shine malami ce haqiqun an bi an yuhinahu Allah ya cancanci Allah subhanahu wataala ya kaskanta shi ya wulakanta shi ghayatul hawan matukar wulakanci Allah tsare mu wayaj'alahu kuma ya sanya shi kazzarri tahta aqdami khalqihi ya sanya shi kamar azzar qayyar zarra kamar da muke cewa da Hausa amma a larabci yana daukar qayyar zarra yana daukar ma'anar kuma wannan shine ma'anar sa anan kamar da zai zo mana kuma nan gaba ana nufin annaml tururuwa ko kiyashi dan karamin tururuwa wato kiyashi shine ake nufi da zar sai Allah madauki sanya shi kamar kiyashi tahta aqdami khalqihi a kasan halittar Allah ko domin halittar Allah subhanahu wataala in aka dauko mafi kankanta su aka sa ai za su rena zai su rena shi ba shi ba komai bane ko a cikin halittar to saboda me saboda ta'azama yayi kokari ya kama da Allah sai Allah ya ce masa a'a koma komawar kuma sai aka mai da shi can kasan kasan sauran halitta yadda su ma ba za su ganshi da daraja to duk mai girman kai haka sakamakon su yake Allah tsare mu da girman kai na taba ku ai wani misali da wani bahaushe yake yi ko a hausance sai idan mutum ya hau bene can sama yana hango mutane kanana haka zai gansu kanana mitsi-mitsi to su ma in sun daga ido sun ganshi haka za su ganshi kankani yawa to yayi sama ya rena su to su ma in sun kalle shi haka za su ganshi a rene cewa shi ma jikin nasa ya koma dan kankani to haka hikima ce ta Bahaushe to dan haka shi yasa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ya mana man tawadha lillahi rafa'a duk mutumin da ya tawadhu dan Allah kun gani bai ce dan neman yabon mutane ba kada kai tawadhu dan a ce ma kana tawadhu a kai don Allah to in kai haka sai ga Allah yana daga maka kima a idan mutane sai ga cewa mutum wai shi me yake so a gun mutane ai so yake su yabe shi to in ya nema a gun Allah sai ka ga Allah ya bada damar ana yabon nasa daga kai don Allah sai Allah ya sa kowa rika san ka saboda baka damu da komai ba sai mutane duk su so ka amma wanda zai taka kafar mutane dole sai an so shi to sai mutanen kuma su ki san sa dabi'ar dan adam haka take to kuma duk daga Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu tawadu kuma dan shi sai sai wa fi sahihi ya zo a sahihi nan sahihin yana nufin muslim Imam Muslim ya rawaito hadisi a hadisi na 2620 ko anhu daga gare shi shi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan annahu qala ya ce yaqulu Allah azza wa jalla Allah subhanahu wataala yana cewa wannan ana ce masa hadisi qudsi to hadisi qudsi daban yake da alqur'ani maganar Allah ce amma ba a cikin alqur'ani take ba ta hanyar wahayi Allah madaukaki ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam da tattaunawar malamai dai mun sani akan wannan cewa me hukuncin hadisi qudsi na farko ba a sallah da shi ma'ana ba da maka karanta fatiha kuma ka zo ka ce al'azamatu izari wal kibriya'u ridai ka karanto wannan ka ce ka karanta maganar Allah yawwa dole karatun alqur'ani shine kawai ake yin a sallah haka hadisi qudsi ba a karanta shi ba a kuma samun ladan da ake samu na karanta alqur'ani in an karanta shi baka cewa duk harafin sa lada goma ko hasana goma kamar da yake dangane da alqur'ani akwai dai bambance bambance na sani daliban ilimi duk kun sani abinda malamai suka ambata to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga Allah subhanahu wataala Allah yana cewa al'azamatu izari jin girma ko girma izari gyautona ne wal kibriya'u girman kai kuma ma'ana jin daukaka da ji da kai da girman da jin girma shi ma ridai shi kuma mayafi na ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai a tattaunawa da suke akan wannan suna cewa wannan ana sa shi a ambace shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba tare da bayanin cewa me ake nufi ba ma'ana ba wai dan a sabar mutane cikin jahilci ba amma karka zo ka ce izari ne irin namu na duniya karka ce kuma wata ma'ana ce ba wannan abin da ake aka faɗa ba yadda Allah ya faɗa bar shi haka kamar da Imam Malik ya cewa waɗannan irin maganganu amir ruha kama ja'at bila kaifi ku shude ta kansu ku karanta su kamar da suka zo ba tare da tawili ba ba tare da korewa ba ba tare da cewa ai kamar kaza da kaza bane Allah madauki shi amfani da wannan lafazi in ka ce a'a ba haka bane kana misali akwai tuhumar cewa lafazin da ya kamata ai amfani da shi wanda kai naka kenan yafi dacewa da na Allah kaga wannan kar ai haka yawa Allah madauki ya faɗa in kai masa fassara ta at-tafsir bil lazim kamar da malamin yake cewa zaka dauko wani abu ne da ya kama da wannan din ka faɗa zaka tunda kuma irin waɗannan abubuwa al-umur da suke da a'yan ne ba sifat bane mun gane abinda suke a'yan ne ba sifat ba to ana faɗa su dama ta'ziman lillahi to ba ai musu irin wannan fassara sai a basu yadda Allah madauki ya faɗa amma da wata sifa ce ko wata ma'ana to ka iya bashi wata fassara cewa abu kaza ake nufi saboda muqtadan lafzi ya nuna sai an yi haka din Allah sa mun fahimci wannan mun yi magana dai akan wannan a babin asma'i wa sifat lokacin karatun a'lamus sunna daka wannan yana cikin hadisi da abinda zaka ce ka fassara ma'anar abinda ka sani na izari an ce izari menene me ma'anar izari wanda suka yi haji a cikin ku an san shiga ihrami ko ihrami kayan nan da ake shiga na ihrami guda biyu daya a ina ake sa shi daya a ina daya a daura shi kamar zani ko to wannan shi ake ce mai izari daya kuma a yafa shi kamar mayafi shi ake ce mai ridai kun gane wannan to Allah madaukaki a hadisin nan na qudsi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haikaito daga gare shi yana fadar cewa shi girma shine gyautona girman kai kuma shine mayafi na mu ji karshen Allah madauki sai yake cewa faman naza'ani wahidan minhuma azzabtuhu duk wanda ya jayayya da ni ya kwaci ɗaya daga cikin su ya sawa kansa to zan azabtar da shi mun fahimci wannan kun ga ashe kenan nan ana ana magana ne akan shi girman kan kansa kada mutun ya zama mai girman kai in ka zama mai girman kai to kai kokarin tashabbuhi da Allah to Allah zai azabtar da kai shikenan abin da zaka fahimta iya abin da ya shafe ka sauran abin da ya shafi zatin Allah ko ba ruwanka a ciki mun gane wannan sai mu bashi amir ruha kama ja'at bila kaifi wa idha kana al musawwir to mal wannan mun gama da hadisi a cikin wasu wannan riwayar da ya kawo mana nan ta Imam Ahmad ce wanda yake a sahih Muslim iza abin nan al izzu ne izari ba al azamatu ba al izzu ita buwaya yawa wannan riwayar Imam Ahmad ne da wasu kuma da suka kawo to malamin ya ci gaba yake cewa wa idha kana al musawwir alladhi yasna'u as-suwara bi yadihi idan mai sura mai zane mai zane hotunan abubuwa shine al musawwir daga cikin yan adam mai drawing alladhi yasna'u as-suwara wanda ke aikata ya kirkiri hotuna ya zazzana hotunan abubuwa in ya zama min ashaddin nasi azaban yana cikin waɗanda suka fi kowa azaba a cikin shan azaba a cikin mutane yawmal qiyamati ran tashin alqiyama litashabbuhihi billahi saboda kamantuwar da ya sawa kansa tsakaninsa da Allah ma'ana yake kokoyin aikin Allah subhanahu wataala fi mujarradis san'ati a kawai abin da ya shafi halitta yana halitta kamar da Allah yake halitta in wannan shine sakamakonsa fa madhannu to menene zatanka bil mutashabbihi billahi fil rububiyyati wal ilahiyya kun gane zancen ai ko menene zatanka dangane da wanda yake kamantuwa da Allah subhanahu wataala a rububiyyarsa da kuma ilahiyarsa cewa abauta masa ko kuma yace shi ma ubangiji ne ai mun gane wannan yawa kama kala to wannan maganar da ya faɗa cewa mai zana hoto ai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana ne to gashi zai kawo mana inda ya samu wannan magana ga hadisin ne sai ce kama kala sallallahu alaihi wasallam kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashaddun nasi azaban yawmal qiyamati a cikin mutane wanda yafi kowa tsananin azaba ran tashin alqiyama shine ko sune al musawwiruna masu zane masu hotuna wannan malamai sun tattauna dangane da wannan hadisi me ya hukuncin hotuna ne hoto wanda yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda iri ne aka san shi shi wanda ake zane ko don babu kamera a wancan lokaci shi yasa wasu malamai suka ce gaba daya da mai kamera da na zanen hannu duk ya shiga ciki suka ce tunda ya shiga sura ne wasu malaman suka ce a'a shi wannan na photography ba zai shiga ba tunda babu amaliyar aikin hannu ga wanda ya yi shi ko shi surar mutum ce yadda take sai tana motsi haka sai aka kame ta shi din ne wannan ba wani halittar bane aka kirkiro shi sabo sai suka ce wannan an fidda shi ba zai zama haramun kamar mutumin da ya dauki alƙalami da takarda fara ba komai akan ta yana kallon wani abu yana zana shi ya gama zanen sa ba eh zan zo kan wannan malamai da suka kalli shi kansa wannan wata rana asalin wannan akwai hadisin da zai zo mana nan gaba shi sababin sa to zan kawo wannan zancen yanzu don mu gama da shi Abu Huraira radiyallahu ta'ala yana tafiya a Madina sai ga wani mutum an bashi aikin gida yana zane sai ga yana zanen wani abu sai kawo masa wancan hadisi da zamu zo yanzu kansa cewa mutumin da zahaba yadhhabu ka khalqi sai kawo masa wannan hadisi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ga abinda Allah madaukaki yace to shine malam al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari da yake tattauna wannan magana sai yake cewa wannan hadisi wasu malamai sun tafi saboda shi akan cewa duk zanen komai haramun ne komai saboda lafazin halitta kawai aka ce bishiya ma kun ga halittar Allah ce ko sai yace amma akwai hadisin Abdullahi dan Abbas da shi wata rana yaga wani mutumi yana zanen wata dabba sai ya ce masa kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ga bishiya me zai hana kazana mun fahimci wannan abu sai aka fahimci daga wannan magana ta Abdullahi dan Abbas akan cewa ashe abu marar rai ya halatta ba laifi azana shi abu mai rai fa bai halatta azana to shi ma wannan asalin ga daga inda aka dauko shi daga wannan fassara ta Abdullahi dan Abbas kaga da bai halatta azana marar rai ba da ba zai kawo masa wannan substitute din yace a madadin wannan zane wannan ba ai kun fahimci wannan dan haka a dunkule dai maganar kashi bai halatta mutun ya zana abu mai rai ba duk abu mai rai ka dauka kai drawing din sa ka zana shi ko a jikin bango ai hoton sa ko a takarda wannan haramun ne malamai ba su yi sabani mai yawa ba akan wannan mas'ala shi yasa suke cewa ko a littafan koyar da dalibai kananan yara ai akwai littafan textbooks da ake koyarwa a secondary da junior da primary schools ana horan mai irin zana waɗannan ko dai ai hoto na photography saboda ba matsala akan sa ko kuma in zanen za a yi to a zana ko mai ran to a bata surar sa in kana so ka nuna gangar jiki to kai gangar jiki ba kai an fita daga matsala in kuma kai zaka nuna to kai babu jiki domin idan an yi kai da jiki shine ya hadu kamalalle an yi kamance shine ya da Allah an shiga wannan laifi mun fahimci abin to in za a yi wani abu wanda surar aka gurbata ta aka lalata suka ce ba komai kaman abin da yake koyarwa domin akwai amfani yara suna kanana a koya musu waɗannan abubuwa sun san kaza sun san kaza sun san kaza to a zamanin yanzu da akwai saukin da za a iya daukar abubuwan photography nan na camera a sa shi a textbook din to kun ga an fita daga waɗannan matsalolin ba sai an zana din ba ina jin an fahimci abu ko kuma insha Allah in dai aka bada irin wannan shawarwarin zai fi amfani a rika sa hoton maimakon a sa zane din kuma dai hakika mutum mai zane din yana da kyau ya samu wata sana'ar da ya huta daga wannan abin duk abin da ke koda wani zai ce maka ai sana'a ce ba komai kaza da kaza ka ji tsoron abin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da kuma wato abin da ya faɗi cewa mutum ba manzon Allah ne ya faɗa da kansa anan da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadari sosai to sai ce yuqalu lahu cikon hadisin yace za a ce da su yawmul qiyama kenan ran tashin alqiyama duk wanda ke zane zane ran tashin alqiyama za a ce da shi ahyu ma khalaqtum ku sa rai ga abinda kuka halitta din nan kun ga saboda ta'ajizi aka faɗi wannan wannan suna cewa wannan tahaddi ne da ta'ajizi yawa challenge ne kuma ba za su iya ba shine ma'ana kule ne a ce musu ko in kun isa ku yi kaza kuma an san ba za su iya ba amma saboda a samu hujjar a azabtar da suran tashin alkiyama din za a faɗi wannan sai a ce kura yadda abin da kuka halitta ku ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da lafazin halitta bai ma ce ma sana'atun ba sai ya zo da lafazin khalaqtum saboda shine abin da suke kokarin yi su masu wannan abu suna kokarin kamance shi ne ko yin kama da Allah subhanahu wataala a wajen abin da yake min khasa'isihi subhanahu wataala wa fi sahihi har yanzu yazo a sahihi wannan kuma bukhari da muslim suka rawaito shi shi yasa na ga muku ibnu hajar yayi magana akan sa wancan ko nada zu babu shi a muslim babu shi a bukhari a muslim a bukhari da muslim anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce yaqulu Allahu azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa shi ma na hadisi ne qudsi Allah na cewa wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها يا ذن شن نا حديث دي شيني وان شن فليخلقوا شعيرة نني كشن حديث أن الله مالو كينا شوا ومن أظلم وانيني يفزالون شي وان من شرطية شي أما بنا بمعنى النفي ma'ananta nafiyu ne ma'ananta wala ahada azlamu babu wani wanda yafi kowa zalunci mimman zahaba fiye da wanda ya kai ya tafi ya khuluqu yana halitta ka khalqi irin halitta ta wanda duk yake halitta irin halittar Allah to babu wanda ya kai shi zalunci in ji Allah subhanahu wa ta'ala a wannan hadithi kursi kuma Bukhari da Muslim suka rawaito malami suna cewa nafiyun da aka yi shi da sigar istifhami aqwa min an-nafi al-mujarrad al-mahd yafi karfi fiye da nafiyin da ba a yi shi da wannan siga ta istifhami ba da cewa akai la ahada azlamu mimman dhahaba kaza da kaza kun ga wannan ba nafi bane ai abin nan ba istifhami bane nafi ne korewa ce amma ba tambaya amma duk korewar da tazo da irin wannan siga ta istifhami mun san istifhami ai ko alamar tambaya duk mai alamar tambaya to tafi tsanani tafi karfi wajen nuna abin da ake so a bayyana to nan malamai suna tambayar ko da ki mu karasa hadisi yace fal yakhluqu dharratan su halici kiyashi mana a ga su zauna su halici kiyashi wanda da babu shi a samar da shi ai mun san bambanci tsakanin halittar abu da kuma kirar abu akwai kira daban daga abin da Allah madaukaki ya halitta asali sai ka dauka ka kira wani abu yadda misali kafinta zai kira kujera daga me daga katako katakon da aka sassaka daga bishiya bishiyar ta Allah asalin bishiyar ta waye ta Allah ce don haka abin da kafinta yayi kira yayi ko ba halitta abu yayi daga babu ba to dama duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake korewa ba mai iya shi shine mutun ya halici abu daga babu shi yasa kaga wanda zai zo yayi sura ba kira yayi ba mun fahimci abu kokari yake kokoyi Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya samar da kaza ya samar da kaza to la'alla wani zai zo da wata tambaya nan yace a zamanin yanzu ga abubuwa da yawa ana amfani da su robot ana amfani da su wajen yaƙe-yaƙe makila ko a sa wani a cikin wani jirgi ya tashi ya je kai hari ko da ke yanzu ga jiragen nan ma wanda ba kowa ma a ciki suna kai hari ko an huta ma da yin robot amma ana yin robot din dai mun san ai robot ai abin nan mutum na roba da ake hada ko na karfe a hada shi kuma a sa computer a sa menene kuma ai controlling din sa a sa shi ya je wani abu wannan duk yana cikin irin waɗancan laifuffuka din duk wanda ya kirkiri ko sura mujassama muzallala kenan wanda za ta samu tana da inuwa ko surar da aka zana duk hukuncin su daya domin tafiya ce da kokarin halitta abin da Allah madaukaki ya halicce shi Allah san mun gane wannan yawa idan wannan abubuwa da mutane da ake yi yanzu mun sani galibi dama wanda ba musulmi su suke ci gaba wajen wannan kere-kere idan da musulmi ne za su ba da shawara abin da wannan robot zai ai za a iya yin sa da surar da ba ta abu mai rai ba kuma ya je yi abu an fahimci yadda suka yi robot din nan da surar dan adam za su iya yin wani abun wanda ba mai rai ba wanda ba mai rai ba kuma ya je abin da suke so su don haka wadatuwa da wannan inda mu muke da damar yi da shi ne ya fi don haka duk yana cikin abin da ke haramun ne da yin robot din da mutum-mutumi me yasa gumaka suka zama haram saboda shi ma mutum-mutumi ne don haka duk abin da za a yi ko zanen takarda ko kuma hoton da za a yi irin wannan mai inuwa in dai kirkirarsa aka yi daga babu ba hoto aka ɗauka da kyamara ba duk yana cikin abin da wannan hadisi ke magana a kansa Allah tsare mu to sai su je su halicci kiyashi fal yakhluqu sha'iratan su halicci kwayar sha'ir kwayar alkama nau'i ne na alkama sunansa sha'ir shi ma su halitta akwai wanda zai iya wannan babu mutum ba zai iya kawo kwayar sha'ir ba sai dai ya yi wani abu daga sha'ir yawa ayi taliya ayi biredi ayi menene duk abin da za a yi wannan duk dabarar mu ce da Allah maduke ba mu hikimar me amma a kirkiri mutum yanzu ka kawo dan adam din da zai maka sha'ir ko kuma wani ya maka dan adam irin wannan dai yanzu ai ba mai iya za a kiye kiran da fatar jiki da bangarorin jiki da menene duk a tsako a lillika da plaster da me amma ba shine dan adam din ba ba da maniyi aka yi shi ba halitta sosai yadda Allah subhanahu wataala ya kaddara yadda tsarin tanasuli yake a tsakanin dan adam ba ta hanyar haka yazo ba da ka dole kuma sai kaga bambanci abinda wannan zai yi wancan ba zai iya ba wancan hududin sa za ka ga computer za a sa masa aiki da ita ko ba haka bane galibi dai haka suke yi amma dan adam fa an dan adam kun san karfin kwakwalwar dan adam tafi computer shi yasa malamai suke cewa mutum ya daina rena abinda zai iya lalaci ne ke sa dan adam komai sai ba zai iya ba wannan kwakwalwar da Allah subhanahu wataala ya sawa mutum abinda zai iya da ita yanzu duk wannan abinda ake yi din waye to mutum ne ashe da kwakwalwar sa yayi amfani ya tuno abu kaza zai amfani kisa waɗannan ilmomin zamani suke da amfanin mutum ya san waɗannan abubuwan kuma suna ƙara mutum imani ya ga yadda aka kai ga wannan aka ga kuma cewa duk dan adam ne Allah ya bashi damar wannan tunanin da zai gano wannan to Allah subhanahu wataala ya aje kudura mai yawa a kwakwalwar dan adam kuma ba mai iya yi maka dan adam irin na Allah babu shi ba zai yi ba sai dai a kwatanta wani abu sai a sa masa computer irin da dan adam yake kiro computer to shine dai abin da yake fada to can karshen hadisin sai ce fa nabaha bi dharrati washa'irati yayi tambihi ne da kiyashi da sha'ir alama huwa a'zamu minha dan ya fadakar akan abinda yafi su girma abinda yafi waɗannan abubuwan guda wato guda biyu girma ma'ana in har wannan ba za a iya ba fa min babin aula ba za a iya sama da haka ba to ga wata tambayar da malamai suka yi har yanzu akan wannan hadisi Allah subhanahu wataala ce waye me a wannan hadisi kursi wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi mafhumin hadisin shine Allah madauki ya ce babu wanda ya kai wannan mai zane-zanen zalunci to mun samu kuma a Qur'ani akwai ayoyi da suka zo Allah subhanahu wataala ya amfani da waman azlamu ba akan abu ɗaya ba ko yawa akwai waman azlamu mimman mana'a masajid Allah ko waman azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah waman a'zamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba waman azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un waman qala sa'unzilu ma uthma anzala Allah mithla ma anzala Allah wadannan kunga duk Allah madauki ya amfani da waman azlamu a ciki to malamai sai suka tattauna in an ce babu wanda ya kai wancan zalunci to gashi a cikin Qur'ani ma an ce nan babu wanda ya kai wannan zalunci nan ma an ce babu wanda ya kai wannan zalunci in ka zo tafsirin wannan ayoyin ya zaka yi malamai sai suka ce akwai fassara biyu na farko suka ce muradin Allah subhanahu wataala a duka waɗannan inda yake cewa babu wanda ya kai kaza zalunci shine a duba ana so a nuna mana kimmar zalunci ne matukar zalunci don haka za a ce za a iya cewa dukkaninsu mushtarakatun fil azlamiyyati sun taru gaba ɗaya sun yi tarayya a ɓangaren azlamiyya yawa to so ake a nuna cewa akwai abin da ya fi zama zalunci to waɗannan abubuwan duk sun fi zama zalunci fassara ta biyu malamai suka ce azlamiyya ce nisbiyya ma'ana nisbiyya mun san nisbiyya ai ko da take da alaka da wani abu kowanne abu iya ajinsa yawa kowanne abu iya ajinsa iya wannan gurin da aka yi magana akai ma'ana kenan in aka ce faman wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi me ake nufi kenan babu wanda ya kai zaluncin alayin masu kokarin kamanceceniya da Allah babu wanda ya kai mutumin da ke zane-zane kaza da kaza wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah alayin masu hana ibada babu wanda ya kai wanda ya hana masajid Allah an turfa wa yuzkara fi hasmu alayin waɗanda suke yi wa Allah ƙarya to babu wanda ya kai ko alayin masu kirkirar ƙarya kai babu wanda ya kai wanda Allah yi wa Allah ƙarya kaga ai yi wa Allah ƙarya daban da yi wa dan adam ƙarya to wanda yi wa Allah ƙarya yafi kowa zalunci to haka za a fassara ko a ce azlamiyya nisbiyya ko a ce mushtaraka kullu hadhihi mushtaraka fi al azlamiyya to buje wa kadhalik yace haka nan man tashabbaha bihi ta'ala fil ismi wanda ya kama da Allah a suna alladhi la yanbaghi illa lahu a sunan da bai kamata ba bai dace ba bai halatta ba sai Allah sai ga Allah ma'ana irin sunan da bai dace da kowa ba sai Allah mutum ya ce shi ma nasa ne wannan sunan to wannan shi ma yana cikin mene tashabbuhi sai ce kamalikil muluki kaman a ce mutum sarkin sarakuna Allah shine sarkin sarakuna yawa in a duniya ko ba a mutum a ce masa sarkin sarakuna ba laifi a ce shugaban majalisar sarakuna ko amma ba sarkin sarakuna ba mun fahimci wannan yau to sai ce kamalikil muluki wa hakimil hukami da mai hukuncin masu hukunci duk wannan shi ma bai daidai ba wa qadil qudati da alkalin alkalai to eh wato mu saurara zamu ji Hausa muna fadar alkalin alkalai asali la'alla sababin wannan fassara ce akwai an yi a baya da ana itlaqin lafazin to amma malamai suna tambayi cewa bai halatta ba ya kamata a dina cewa wani alkalin alkalai ma'ana su suna yin hukunci kamar mutum ne yana dauka suna hukunci ga dan adam shi kuma yana musu su masu yin hukunci ai kaga ba haka bane amma abin da ya kamata a ce shugaban alkalai wannan shi ma ba matsala ko shugaban alkalai amma ba alkalin alkalai ba wa nahuhi yace da makamancin waɗannan to duka mun lura ai duk waɗannan khasa'isun Allah ne ko Allah ne yake banta da su domin hukunci asalin sa na Allah ne ya saki dan kadan a hannunmu muna yi a duniya akwai alkali don haka duk dan adam din da yake zama gaban mutane musu hukunci ya sunansa alkali sunansa to shi kuma waye mai masa alkalanci Allah shine zancan amma a iya cewa akwai shugaban alkalan da shi ma idan magana ta rikice ko kara ta rikice gurinsa za a zo wannan ba laifi a kira shi shugaban alkalai ba alkalin alkalai duk da mun san dai fassara ce wannan masu labaran duniya suka fassara mana wannan ake fassarawa da Hausa kamar da yake anan din kuma a Larabci to sai shi wa qad thabata fi sahihi ya inganta a cikin hadisi sahihi Bukhari da Muslim suka rawaito shi ma ani nabi daga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce inna akhna al asma'i mafi kaskancin suna Allahu akbar daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce inna akhna al asma'i mafi kaskancin domin khana bi ma'ana awda ai awda'ul asma'i ai mun san awda'u ko siga ce mun ita ma mubalaga ta abinan wadi ash-shay'ul wadi abinda ke bashi da daraja to a cikin sunaye mafi kaskanci marasa daraja inda Allahi a wurin Allah shine rajulun mutumin da shi yasa malamai anan suka ce inna akhna al-asma'i al-asma' anan bi ma'ana al-musamma kun fahimci zan can me bambanci tsakanin ism da musamma mun taba wannan magana wata magana ce mai zurfi ta bangaren aqida babun asma'i wa sifat ba ita zan koma din amma dai a Hausance ai akwai suna akwai kuma mai suna ism shine sunan al-musamma shine wanda aka sa wa suna to nan an ce akhna'ul asma'i yadda yake asalin lafazin hadisin ma akhna'u ismin ne da sigar mufradi ba jami'i ba kamar da ya kawo da mafi kaskancin suna to shine malamai suka ce abinda ake nufi da sunan anan shine ana nufin musamma din saboda kun ga ai sai aka biyo shi da rajulun ba ismin da aka biyo ba musulmi ko kun ga abin da nake so a fito da shi cewa yi mafi kaskancin suna bai ce suna kaza ba sai ya ce mutumin da ashe kenan mafi kaskancin me ake nufi mai suna Allah ya sa mun fahimta to inna akhna al asma'i mafi kaskancin sunaye inda Allah a wurin Allah sunan da ba shi da daraja a gun Allah shine rajulun sunan mutumin da tasamma wanda ya sanya makansa suna shine tasamma ya sanya makansa suna bi shahan shah shahan shah wannan wani yare ne farisanci ne yau yaren farisa ne a farisa yaren farisa farisa fa ba faris ba ba french ba ana nufin iran yaren iran shah shine sarki guda daya shah kenan a kuga sarkin su da kafin Khomeini ai sunansa kenan ko sarki kaza in kuma aka ce shahan ana nufin sarakuna shi jami'i ne kuga kenan me yake nufi sarkin sarakuna to amma ya kamata ya ce shahan ko to su a lugar su ana gabatar da mudafun ilaihi kafin mudaf kun gane abin shi yasa ya zama shahan shah asalin in ka tashi fassara sarkin sarakunan ake nufi amma kun san ai banbanci mudaf da mudaf ilaihi na fada ko daliban da suka san nahwu sun san wannan misali idan zaka ce a misali kace me zaka fada ne littafin muhammadu ko kitabu muhammadin haka yake aidi larabci ko eh to su a yaran su in za a fadi wannan sai dai a ce muhammad littafi su haka ake yi a yaran su na farisiya mun gane ana gabatar da wannan kafin wannan haka za ga hatta yaran indiya wasu duk haka suke zaka ji ana fadar shi abinda aka me abin ake fara fada kafin abin da ya mallaka din an bamci zancan abin nan kai sai an fadi abin sannan a fadi abin da ya mallaka maimakon a ce kitabu muhammadin sai a ce muhammad kitab to haka yaran farisa suke don haka shi yasa anan sai ce shahan shah ma'anarsa sarkin sarakuna shi shahan din shine plural din shah kuma shine singular kamar yadda kuke cewa insha Allah an fahimta to sai ke cewa yawwa bi shahan shah malikul muluk shi yasa sai fassara wannan fassara ce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na lafazin can na farisanci yawwa shi yasa a cikin tattaunawar malamai a usulul fiqh akwai wani babi da suke magana shin a qur'ani akwai lafazin da ba larabci ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana da wani yare ba larabci ba ko kuwa to ana tattaunawa sai a ce akwai wasu kalmomi wanda asalin su ba larabci bane amma larabci ko in ce larabawa sun larabtar da wannan kalmomin don haka maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da larabci amma asalinta ba larabci bane saboda waɗanda su ake wa magana suna ganewa wani abun ya shahara haka ake kiransa akwai abubuwa da dama da mutane suke amfani da su asalin su ba na larabci bane kuma wannan yana daga cikin alamomin ƙarfin harshe duk harshe yana ƙarfi ne idan yana karɓar baƙuwar kalma in ko baya karɓar baƙuwar kalma to haka zai mutu ba za a daɗe ba kun fahimci wannan zancen wannan kuma ƙa'idar duk masu karatun linguistics sun san wannan abu duk zaka ga yare yana da ƙarfi yana da tasiri me yasa Hausa take da tasiri fiye da sauran yaruka yanzu a ƙasar nan saboda karɓar baƙin kalma ba abin da zaka yi faɗa ba nan da nan turanci gashi nan da yawa a cikin Hausa larabci kuma wajen wani malamin yana cewa shi ya lura Hausa wai 60% din larabci ne ba larabe ne da ya zo ya zauna kwana 40 lokacin irin daura din nan da suka zo ya je kasuwa ya ji maganganun mutane ya zauna kuma ya sa damuwa sosai sai shi gaskiya wannan fayaran ni kaɗan ne bana ganewa saboda me yace ai kashi 60 cikin 100 duk larabci ne to wannan yana cikin abin da zai sa Hausa take da ƙarfi a tsakanin yare yanzu kana magana in muna magana da mutane da dalibai yan Ghana sai su ce maka ai su a Ghana in malami yana son a saurari wa'azinsa sosai kuma ya zama an karbe shi a matsayin malami to shine ya zama cewa ya iya Hausa sosai in bai iya Hausa sosai ba to dama san ma ba za a dauke shi saboda yaran sauran yarukan su kananan yaruka ne masu jin su kadan amma in kana jin Hausa to duk musulmi suna ji to wannan kuma yasa sai ka ga kamar yaran musulmi ne Hausa wannan duk karfin Hausa ne yasa ka je Togo ka je Ghana ka je Sahelil Aj duk za ka ga cewa Hausa tana nan tana yaduwa a ko'ina dalilin wannan karfin shine karbar baƙuwar kalmomi duk yaran ko da ba zai karba ba sai ga nan da nan yana nema ya kare yanzu ina fillanci daga Fulani da ayan Fulani asali sun iya yaran su amma ba sa da yawa sai duk ba mu iya ba ko to Allah ya kyauta dai karin sai duk ba su iya ba a ce sai wanda suka dage eh na'am to sai ce inna akhna al asma' mun gama wannan ko yawa malikal muluk sai fassara sai ce sannan kuma karshe ce la malika illa Allah babu mamallaki sai Allah nan kun ga ya kawo malik me ma'anan malik مالك مملكي مالك كما مملكي يو مالك شيني مملكي مالك كما مملكي تو أنا مالمي سيسكا شي ميسا بيشي لا مالك إلا الله با. سيسي لا مالك إلا الله دين ينوني سيوا إن أكفت مالك شيني مملكي كوا دا كومي دا سراكونا دا با سراكونا با كما ونن شيني ينونا منكونا فائدر بمبنشن كراؤي maliki yawmiddin kira house ko da wasu da kuma maliki yawmiddin wannan duk yazo a qur'ani kowanne kuma daidai ne saboda in kace malik sarki shine sarki a ranar sakamako in kace malik kuma shine mamallaki wanda ya mallaki ranar sakamako ba mai cewa uffan sai shi kaga duk kowanne na Allah ne to shine sai fadi wannan abin ya kare shi wa fi lafdin a wani lafazin kuma yace aghyabu rajulin inda Allah mutumin da yafi wato zama wanda Allah yafi ki aghyab ay aghdab yawa mutumin da Allah yafi ki yafi kyama wanda Allah ko kuma yace wanda yafi sa Allah fushi domin ghaiz daga fushi ne wanda Allah yafi fushi da shi a cikin mutane rajulun shine mutumin da ya wato aghyabu rajulin inda Allah shine rajulun tasamma malik al-amlak shine mutumin da ya sa makansa suna sarkin sarakuna to Allah ya fushi da shi sama da kowa malami suna cewa wannan dalili shine me sa makansa wannan suna kun ga shi ma ababun me girman kai ne ko to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya shi ya fushi da shi maimakon ya zama ya yarda da shi domin babba ana yadda da shi ko saboda girman sa to nan an mai da shi makaskanci ba za a yadda da shi ba kuma an yi fushi da shi kamar yadda wancan yana neman girma an zo dawo an mai da shi shine wato wanda yafi kaskanci daka idan mutum ya nemi girma a wurin Allah subhanahu wataala a wurin Allah ta hanyar kaskanci ga bani adam sai Allah ya girmama shi Allah subhanahu wataala ya samu dace to dole mu tsaya anan ko amma kuma gaskiya ba gun tsayawar bane sosai to yace wabil jumlati adunkule dai kaga tunda aka ce adunkule dai ai za a ba mu samari ne na abin da ya gabata ko shi kuma da yace minti biyar mun ma ci da yawa za mu yi karasa to mu yi yanzu ya so nan gaba a maimaito masa sai mu taso daga shi yace wabil jumlati fattashbihu wattashabbuhu waɗannan abubuwa guda biyu da kamanta Allah ko kamanta wani da Allah da kuma kamantuwa da Allah ko kwaikwayansa huwa haqiqatu shirki shine haqiqanin shirka walidhalika dan haka kana man dhanna annahu shi yasa duk wanda yake zaton cewa idza taqarraba ila ghairihi in kusanci wani in ya nemi kusanci zuwa ga wani bi ibadatin ma da wata ibada ko wace iri haka za karanta bi ibadatin ma wannan ma din ba nafiya bace eh bi ibadatin ma da kowace irin ibada duk wanda ya kusanci wani da kowace irin ibada yuqarribuhu zalika alghayru ilayhi ta'ala wanda wai dan wannan ghayru din wani wanda ba Allah bai kusantar da shi ilayhi zuwa ga shi Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu yukhti'u to hakika yayi kuskure likaunihi shabbahu bihi domin kuwa ya kamanta shi da shi ya kamanta wannan dayan ghairu din da Allah subhanahu wataala ai kun gane wannan wa akhadha ya kuma riki ma la yanbaghi an yakuna illa lahu ya dauki abin da bai kamata ba ya kasance ga wani sai ga Allah fa ashraka ma'ahu subhanahu wa subhanahu fihi ghairahu kun ga sai shi wannan ashraka ma'ahu ya kamanta da Allah subhanahu wa ta'ala fihi a wannan aikin da ya aikata ghairahu wani Allah muna damiri uku anan damirai guda uku kun gansu ko ma hudu fa ashraka ay al mushriku ma'ahu ay ma'allahi subhanahu ay Allah fihi fi hadha al fi'l a wannan aikin da ya aikata ghairahu shine maf'ulun bihi wani wanda ba Allah ba ma'ana wannan mutumin yayi tarayya da wani wanda ba Allah ba tare da Allah a cikin wannan aiki da ya aikata cikin haƙin Allah fa bakhasahu subhanahu haqqahu sai rage wa Allah haƙƙinsa al-bakhs shine rage wa ka tauye naqas ya tauye wa Allah haƙƙinsa fa hadha qabihun wannan mummunan abu ne aqlan wa shar'an a hankalce haka nan a shar'ance hankali ya nuna ba daidai bane a shar'ance ma kuma da ma ba daidai bane walidhalika dan haka lam yushra ba a shar'anta yin shirka ba wa lam yughfar kuma ba a gafarta shi ran tashin alkiyama ko fa'iluhu ba a gafarta wanda ya aikata haka ne ai ko amma nan cewa kai fa'alamhu kai yawa walidhalika lam yushra dan haka ba a shar'anta shi ba wa lam yughfar kuma ba a gafarta shi sai ce fa'alamhu ka san haka ai haka ya rubuta ko ba fa'iluhu bane amma wani khatin fa'iluhu ne kuma la'alla ya fi munasaba da abin da shi mallan ya rubuta mana a nan wuri ai kun ga a can ƙasa alama ta bakwai ya ce ajim li fa'ilihi wannan lafazin na nan dinnan ya fi dacewa kamata ya zama walidhalika lam yushra wa lam yughfar li fa'ilihi kun gane zancan wannan abin da yasa yayi wannan me yasa yasa wancan alama ta bakwai ya ce ajim dinnan yana nufin me a wani copy din na wannan littafin yawa wani manuscript din da ya amfani da shi wajen hada wannan littafin a wancan abin da aka rubuta shine lifa'ilihi to lifa'ilihin nan da ita tabbatar mana nan da yafi da abin da kuma yana daga cikin kaidojin shi wannan aikin na tahqiqi idan mutun ya ga wata kalmar da ita tafi dacewa to ya sa ta a asali sai sako kasa sai a wannan asalin da nake amfani da shi ma'ana al'ummu abu kaza ne amma wancan din yafi dacewa amma wannan din bai ma'ana sosai ba Allah sa kun gane dai ko to sai mu tsaya ne insha Allah darasin mu na gaba sai mu tashi inda yake cewa wa alam kuma ka sani annal ladhi dhanna anna ar-rabb subhanahu la yasma'u lahu duk dai ci gaban wannan ne dan haka zamu dan dawo nan bayan sai mu tada wancan din kuma insha Allah sai abin ya tafi yadda ya kamata da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana karfin tauhidi Allah ya kara mana tsayawa akan abin da yake shine daidai Allah ya tsare mu daga kowace irin fitina Allah ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu Allah ya tsare mu daga dukkan fitina wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik na'am.